Taron murnar zagewar ranar haihuwar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta bana dai ta maida hankali ne akan addu'o'in neman zaman lafiya da kuma kaunar juna. Kuma mataimakin shugaban kungiyar fitiyanu na kasa Sheikh Sani Khalifa Abdulkadir Zaria shine shugaban taron na jihar Kaduna.
Wannan maulidi na Annabi an saba yin shi a Kaduna fiye da shekara 40. Manya-manyan bayan Allah da masu mulki a lokacin suna yi. Don abin ya shafe mu gaba daya maulidin manzon Allah maulidi ne duk masoyan Annabi zai halarta wurin. Duk inda kaga ana yi a nan arewa ma taro irin wannan daga nan Kaduna aka dauke da shi. Muna kira ga al'ummar musulmi ayi hakuri da juna a mu juna a so juna a dinga ba juna kyauta ayi farin ciki da irin wannan
manyan malaman addinin Kirista da dama ne dai suka halarci taron maulidin na bana kuma ɗaya daga cikin masu bada shawara a ma'aikatar kula da harkokin addini ta jihar Kaduna Sheikh Awal As-Sudani ya ce wannan yana da fa'ida matuka.
Dama can maulidi da kiristoci muke yi sai dai kila na banan ya zo da wata siga. Kiristoci su ma abokai ne na zamantakewa kuma su ma abin da suke yi ko da addinin musulunci ya zo ya yi nuskin addininsu to abin da suke yi din na addini. Don haka da yawa 'yan uwa kiristoci suna shigowa cikin lamarinmu a hidimar maulidin manzon Allah sallallahu ta'ala wa alihi wasallam kuma in aka duba wannan zai taimaka a halin da ake ciki a yau da ake neman tsaro ake neman abubuwa da yawa na ci gaba to babu shakka wannan abun murna ne abun alfahari ne.
Pastor Yohana Buru wanda shine ya jagoranci kristocin da suka halarci wannan taro ya ce wannan tushe ne na magance matsalolin tsaro
domin kima da musulmai suke kyautata mu'amalansu da mu kristoci kon lokaci ina bukukuwan kristimeti musulmai ba daruruwa ba har dubai suke zuwa coci domin a yi bukukuwa kristimeti wata maulidi na Yesu Almasihu to ashe ya kamata in zo da tawagan fastoci mumuwa mu taya musulmai makwabtanmu murnan maulidi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadu Rasulullah za ka gama da fastoci tare da ni don da haka wannan karin mun zo da yawa fastoci daban-daban
matuka a duk duniya gaba daya in musulmai da kristoci suka fahimci juna wallahi duniya za ta zama lafiya domin makwabta ne sun yadda cewa duk addininsu Allah ne ya sauka da addininsu to ashe dole za hada karfi da karfe a yi gudu tare a tsira tare.
Shugaban matasan ɗarikar Tijjaniya na Afirka Malam Muhammad Tijjani Umar ya nuna da muhimmancin da bikin maulidin ke da shi.
Duk duniya gabaki daya bawo biki kaman wannan. Wannan biki ne na tunawa da haihuwan fiyayyen halitta wanda aka yi duniya domin shi. Wato Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda muna cike da farin ciki. Wannan rana ita ke hada mu gabaki daya musamman mu yi addu'a ga kasa musamman wannan lokaci da kasa ta samu kanta cikin wani yanayi na rashin tsaro.
Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.